A lokacin da yake sa hannu a kasafin kuɗin na bana, shugaba Muhammadu Buhari ya ce bai ji daɗin sauye-sauyen da majalisar ƙasa ta yi a kasafin kuɗin ba, saboda a cewarsa majalisar ta cire wasu muhimman ayyuka da zai bayar da wani tasiri na daban ga tattalin arzikin ƙasar. Shugaba Buhari ya ce majalisar ta zarge kuɗaɗe har naira biliyan 347 daga ayyuka 4,700, sannan suka ƙara naira biliyan 578 akan wasu ayyuka 6,403.
Many of the projects cut are critical and may be difficult, if not impossible, to implement with the reduced allocation. Some of the new projects incited by the National Assembly have not been properly conceptualized, designed, and costed, and will therefore be difficult to execute.
A nan shugaba Buhari ya ce ayyukan da majalisar ta cire suna da muhimmanci kwarai da gaske, saboda haka sababbin da aka cusa a kasafin za su yi wuya a iya aiwatar da su. Amma mataimakin shugaban masu rinjaye a majalisar dattawa Bala Ibini na Allah ya ba da hujjar da yasa suka yi sauye-sauyen.
To dama ai shi kanshi tsarin mulki abinda yasa ya ce a kai budget gaban National Assembly don a tabbata cewa ba a cuci kowa ba. So idan majalisa ta duba cewa kamar yadda aka kawo budget din, wasu za su yi kuka da abun da ya faru, to aikin majalisa ne su yi gyara.
Yaya jinkirin wata bakwai zai iya shafin aiwatar da wannan kasafin ne? Gagaraba dan majalisar wakilai a Hassan Ado Doguwa ya yi ƙarin haske.
Kasafin kuɗi shi wata bakwai, amma daga yau ne zai fara aiki kuma na cikakken wata 12. Saboda haka ba wai za a yi amfani da wata bakwai da muka yi muna aiki a kansa ba ne. Kasafin kuɗi ne da yake fara aiki daga nan da aka sa masa hannu aka.
Yan majalisar sun yi ƙarin kuɗin gangan ɗanyen man fetur daga $45 zuwa $51. Sanata Danjuma Goje, shi ne shugaban kwamitin kula da kasafin kuɗi, ya yi bayanin dalilin ƙarin da suka yi.
Ba mu ƙara da kanmu ba, mun yi shawara da shugaban ƙasa da sauran muƙarabansa su executive, su muka yi shawara kuma ya kamata a yi ƙari a kan wannan farashi, a ƙara $6. Saboda aka samu ƙarin kuɗi, wani ƙarfi da aka samu kuma an yi amfani da su ne wajen magance wasu abubuwa da suke damun mutane. Misali kamar yanzu ma'aikatan hanyoyi an ƙara mata kuɗi fiye da $9 billion. An kuma baiwa sabbin jami'ai da aka buɗe a Najeriya guda 12 kuɗi na musamman. Ɓangaren kiwon lafiya kuma an yi dama akwai doka da aka yi tun da jimawa wajen shekaru 4 ko 5 ko wuce. Amma ba a amfani da dokar nan, an ce a kowane shekara cikin kasafin kuɗinmu kashi ɗaya cikin 100 ya kamata ya zamana an ba da shi a wajen harkar kiwon lafiya. Ba taɓa haka ba. To bana mun fara mun ware kuɗi maƙudan kuɗi $57 billion wajen harkar kiwon lafiya.
Abin jira a gani shi ne tasirin da wannan kasafin zai yi a daidai lokacin da ƙasar ke fuskantar hada-hadar zaɓe. Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.